wanda yake rarauna wanda yake ya fi muni gaba daya shine hadisi wanda yake mawrui wanda yake mawrui bayan sa wanda yake bin sa amuni shine mataruki hadisin da aka ce wannan mataruki ne to shi yake bin mawrui wato mataruki ya fi dama dama mawrui ya fi shi muni sannan kuma wanda yake munkari shi yake bin mataruki shi munkari ya fi dama dama fiye da mataruki mataruki ya fi shi muni sai kuma wanda yake mai illa hadisin da yake ma'aluli to shi ke bin munkari a wajen muni sannan kuma wato mudraji rum ka tara su tayi a ce wato fal mudraja sai mudraji rum mal mudraja ka tara mudraji mudraji shi ke bin mu'alli a muni sai kowanne zai yi kowanne zai yi an ta yi rumma ɗin ya zama fi'ili ne mabni lil maf'uli wato an tara shi ga ya kuma ya zama fi'ili amri ne wa ba'dahu al-maqlubu bayan nan sai maqlubi bayan mudraji sai maqlubi shi ke fin sa amuni sai wanda yake mudaribi shi ke bin maqlubi amuni amma wasu malaman rattabu sun tsara su gaira haza ba tsarin da aka faɗa a nan ba kamar haddabi ya ce wanda ya fi muni shi ne mawru'i bayan sa maqlubi sannan majhuli kuma tsarkashi shi ko ya ce mawru'i ya fi muni sannan mudaraji sannan maqlubi sannan munkari sannan shazi sannan mu'alli sannan murtaribi to wa man rawa matanan sahiha wanda ya ruwaito matani wanda yake ingantacce ya tabbatar da ingancinsa to ya jizimu ya iya fadarsa da yanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba sai ya yi tsaya wata inda inda ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba sai ya yi wata inda inda ba wato wannan mantin tayo mausuliya ce ya zama rawatin silarsa silar mausulin ne tayi kuma mantin shar'iyya ce amma kuma tare da haka aka nasakar fa'anci jawabin sharri shine yajzimu tunda haka yana da kyau ko Ibn Malik yana cewa wa ba'da malin rafukal jaza hasan wa rafuhu ba'da murari'in wahan kamar na baitin Zuhairu ne ko da yake cewa wa in atahu khalilun yawma masgabatin yaqulu la ghaibun mali wa la harimu to ko wanda yake mai rauni in ya ruwaito matani ko wanda yake rarrauna to yumarriru lalle ne ya fade shi da nu da siga da take nuna akwai magana akai ba kai sai ya ce manzon Allah ya ce ba sai dai an ce ma ko an ruwaito cewa kaga kenan bai fada yanke ba ba ya ce kai tsaye ba aw haluhu la yu'lamu ko kuma ya ruwaito hadisin da ba a san halinsa ba ba san cewa ingantacce ne ba ko ba ingantacce ba to yumarriru lalle ne ya kawo shi da sigar tamriri digairi ma isnadi matakar da ya ruwaito su ba da isnadin ba amma ya kawo da isnadi to wannan ai shi kenan ba ma sai ya tsaya bayani ba dan isnadin shi ne bayanin isnadin na da yake tare da matanin shi ne bayanin matsayin matanin watarkahu bayan ra'afis kadararu malamai sun yadda da tarkahu ya gane bayanin rafin bayanin rauni fil wa'azi idan ya ruwaito hadisi rarrauna a babun wa'azi to ba sai ya yi bayanin cewa hadisi rarrauna ba ne ko kuma abin da ya shafi faral ayyuka abin da yake ya shafi faral ayyuka wanda ya ruwaito hadisi a wannan babun ba sai wanda yake rarrauna to ba sai ya yi bayanin cewa wannan hadisi rarrauna ne ba banda inda ya ruwaito shi abin da ya shafi aqida in ya ruwaito hadisi rarrauna abin da ya shafi aqida to wannan wajibi ne bayani cewa hadisin nan fa rarrauna ne ko abin da yake ya shafi haram wal halali da halal to shi ma dole ya bayani cewa hadisin nan rarrauna ne wala idza ishtada ra'fun ko kuma ya zama raunin ya kai inda ya kai raunin ya yi tsanani bai kai mawru'i ba dai bai fadi kasa yanda za a ce mawru'i ne ba amma dai duk da haka launin ya kai inda ya kai to shi ma annan ko da a fara'ilul amali ne ko a wa'azi ya ruwaito wajibi ne bayani sannan wanda ya ga rauni a isnadi yake kokarin ya bada hukunci akan wannan matanin da yazo da isnadin nan sai yace wannan hadisi wannan matanin ta fuskar wannan isnadi da aka kawo rauna ne saboda isnadin nan akwai magana akai sabu abin da yasa aka ce haka domin tsoron kada ya zamo matanin nan yazo da wani isnadin wanda yake yafi kyau daga wannan shi yasa in zai ce rauna ne sai ya ce raifin bi hazal isnadi wa hadha raifin bi hazal isnadi amma ba raifin mutlakan ba kai ya ce raifin mutlakan nan ta yi yazo da wani isnadin wanda yake tabbatacce ai duk inda hadisi ya kai da inganci wajen isnadi ana samu yazo to ta hanyar wanda za ta yi a shirin rauna ce idan aka bada hadisi inal amalu bin niyyati ai akwai da isnadin da yazo wanda dangane da wannan isnadin hadisi rauna ne amma kaga inna bar isna anna mal a'malu bin niyyati yana cikin mafi ingantan hadisi ma a duniya ko to amma duk da haka yazo da wasu isnadan wanda suke rauna na shi yasa za a yi hukunci akai za a yi hukunci ne da duban wannan isnadan ra'ibun bi hazal sanadi a kada ka ce zaka ce matanin nan rarrauna ne bisa wawaitawa kace a gaba daya ai rarrauna ne matukar baka samu hukunci gare shi da cewa rarrauna din bane an bayyana da shi a fili daga wanda yake ya kai matsayin ijtihadi a hadisi wanda yake ya kai matsayin ijtihadi a hadisi in yace hadisin nan rarrauna ne to ka iya cewa an rarrauna ne gaba daya dan ga wanda yake malami sananne wanda yake mujtahidi ne a hadisi ya kawo haka to kuma bisa cewa babu tahsini ko tafihi ko tahsini bai rufe ba ta yi shi kansa din bayan yayi hukunci da cewa rarraunan ne a iya samu ta wasu isnadan wanda yake ingantacce tunda iyaka kowa zai hukunci ne da iyaka hujjojin da suke gabansa shi yasa tayo shi ya kawo hujjojin da suke gabansa suna nuna cewa lalle hadisin nan ko ta ina rarrauna ne to amma kuma daga baya tayo a ƙara samun wata hujjar wanda za ta fidda hadisin daga wannan matsayin da ya baya da shi wannan malamin ya bashi to